Shugaba mafakar fakewa, malik al muluku kai ka dawwama babu mai hu lafiya sayyidul wujudi lafiya ta ku da ta ku mulkin ka domin isarsa kai ka taka saman da ta ku bashirutun babu mazi sai rabbi da annabi na
shugaba mafakar fatima kai na mai bala ku tana
kai ku saurara ku ji ni in kirarin nuna kauna duk abin da ya firgita ka in ka je shi ka zo gidana dan baka abin da hujja ka zamto jahilina matsayinsa abun ilahu ya zarce an batuna kansa jirka giya fukuwa banda Allah galikina
shugaba mafakar fatima kai na mai bala ku tana
kai ka nuna rabbil ilahi aka gane ubangiji na in azal kai dai ka wanzu kai ka dai nuril ilahi martaba mafakar ilahi martaba abul ilahi waye san ka bare ya gani matsayinka abun ilahi
Sa Yeah.